الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 2 ga watan 12 shekara ta 2013. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Al-Sheikh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi Rahimahullah. Kafin darasi ne ba laifi ɗan tambayoyi suka yi iya gabata. To, abinda ake nihi da hafada jam'i ne na hafid. In aka ce hafid, wato shi ne jika. Jam'i in ma ka ce hafada ko kuma ka ce ahfad, jikoki kenan. Ga yacin cikin suratun Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Al-aya. Na'am.
Assalamu alaikum malam, kamar yadda malamai suka tabbatar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryayya wa daidai da shi,
wai wace alama take nuna cewa Allah ya so ka ya kaunace ka? Na daga cikin alamomin da suke nuna Allah ya kaunaci bawansa, Allah ya dora maka musiba da bala'i kuma ya maka gamankatarin jimlewa. Wannan alama ce wadda take nuna so da kauna na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bawansa, illa kasancewar musiba ba kowa bai ke santa. Kamar yanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin na cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu, a wata riwaya yusabu minhu, duk wanda Allah ke nihinsa da alkhairi, Ubangiji ta'ala sai ya dora masa musiba. Haka kuma a wani hadisi na daban, manzon Allah yake cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, idan Ubangiji ta'ala ya kaunaci wasu jama'a, sai Allah ya jarrabe su, ya dora musu wata musiba da wani bala'i. Don haka sai ya ce faman sabara falahu rida wa man sakhida falahu su'a alayhi as-suhur, duk wanda ya yarda ya gamsu da cewa wannan musiba abu ce wanda Ubangiji subhanahu wata'ala tuntuni ya kaddara masa kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50, kuma wannan musiba ya tabbatar da cewa ba yanda za a iya kauce mata. An gane ku? Ya faɗa abin da ya dace a faɗa a farkon faruwar musiba, shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni واخلف لي خيرا منها sannan ya dau hakuri ya jimre babu kashin hakuri babu kashin hakuri tare da shi an gane to wannan shine yake samun sakamakon wannan musiba da Allah ya jarrabe shi ma'ana sai ya sami yarda ta ubangiji subhanahu wataala shine anan manzon Allah yace wa man sabara falahu rida duk wanda ya dau hakuri akan abinda Allah ya jarrabe shi na musiba to ya cancanci samun yarda ta ubangijinsa sai yace wa man sakhida duk wanda yayi fushi ya nuna kashin hakuri akan abinda Allah ya jarrabe shi na musiba manzon Allah yace fa alaihi sabr fushin Allah ya cancanta akan sa dan haka hanya ce wadda ake gane Allah ya so bawansa ya kaunace shi Allah ya dora masa musiba kuma ya dau hakuri akan wannan musiba sannan kuma yana daga cikin alamomi waɗanda suke na kauna ta ubangiji subhanahu wataala ga bawansa wato shine Allah ya maka dace dangane da bin dokokinsa sau da kafa wannan ita ma alama ce wadda take nuna ubangiji subhanahu wataala na kaunar bawansa don haka dai dadin fa'ida hanyar da ake samu su da kauna na ubangiji subhanahu wataala hanya ce daya daya tsara dokokinsa bayan ka bada abubuwan da Allah ya farlanta maka kai kokarin nisantar abubuwan da ya haramta maka sannan sai kai kokarin biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili duk wata ibada in dai akwai nafilar ta to sai kai kokari ka biyo baya kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin Bukhari hadisi ne al-Qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qala Allahu azza wa jalla man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ولا يزال عبدي يتقرب الي وكما ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها wala in sa'alani la'ubiyanna wala in ista'azani la'uizanna wa ma ataraddadu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al-mu'min yakrahu al-maut wa akrahu masa'ata aw kama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ubangiji ta'ala da kansa yace man adali waliyan duk wanda yayi gaba da masuyina faqad azantuhu bil harb ubangiji ta'ala yace tabbas na sanar da shi cewa wutar yaki ta huru tsakanina da shi bayani ya gabata idan aka ce wali kar tunanin ka yaje nesa waliyin Allah shine wanda ya hada abubuwa biyu al-imanu wa taqwa wanda yayi imani da Allah subhanahu wataala yayi imani da manzanninsa ya tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala sau da kafa nayi yana yi gurgurdan iko na hannuwa ya hannu ko wani takata kare kamar yadda alqur'ani ne ya tabbatar mana duk wanda ya hada waɗannan abubuwa biyu to shine waliyin Allah wanda yake na gaskiya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ubangiji ta'ala yace ku saurara inna awliya Allahi lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoron komai akan su dangane da abin da suke gabata na al'amarin lahira wa la hum yahzanun kuma ba za su damu su yi bakin ciki su bata rai akan abin da suka baro bayan su na al'amarin duniya ko kuma la khawfun alaihim babu tsoron komai akan su dangane da abinda suka baro bayan su a rayuwarsu ta duniya na iyalinsu an gane ko tunda ubangiji ta'ala ya musu alƙawari nahnu awliya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah sai yace wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki dangane da abinda suke gabata na al'amarin lahira kamar yadda ubangiji ta'ala yace la yahzunukum al fazaul akbar وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون an gane ko sai ubangiji ta'ala yace idan ba ku san suwa ni ne waliyaina sai yace allazina amun an gane ko ay humul ladina amanu, sune waɗanda suka yi imani da ni, suka gaskata manzannina, wa kanu yattaquna, kuma suka kasance suna tsare dokokina sau da kafa. Kenan duk mutumin da haka malamai suka ce waliyullahi man jama'a bainal imani wat taqwa, duk wanda ya hada tsakani imani da Allah da tsare dokokinsa to wali taka ta kare, sawa'an ya haska ko bai haska ba sunan shi waliyi. Don haka yace qala Allah ta'ala man adali waliya, ubangiji ta'ala yace duk wanda yayi gaba da waliyina faqad azantuhu bil harb, ubangiji ta'ala yace na sanar da shi wato wutar yaki ta huru tsakanina da shi. Karin fa'ida, al-Imam Shafi'i yake cewa idan kuka ga mutum yana tashi a cikin sararin samaniya irin yanda tsuntsu yake tashi, ko kuka ga yana tafiya akan ruwa, kada ya baku mamaki, kada ya rude ku, yace ku dora shi akan babban sikeli, in kun ga ya samu zama to ku tabbatar da cewa wannan karama ce ta waliyan Allah. Idan kwa bai samu zama ba akan wannan sikeli, karama ce amma ta shaytani. An gane ku? Dan haka shaytani shi ma yana da waliyai nasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Haka kuma yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. An gane ko? Can dai da yake cewa alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Mizanin da yake nihi shine ka dora shi mizani na Al-Qur'ani da Sunna, in ka samu aikin shi yayi daidai da abin da Allah ya shar'anta ma bayansa Al-Qur'ani da Sunna, to ka tabbatar da cewa waliyin Allah ne. Wannan tafiya da yake akan ruwa da tashi da yayi a cikin sararin sama samaniya kamar tsuntsu, to karama ce ta waliyai. Amma idan ka samu aikin sa yayi hannun riga da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan wani dabu ne. An gane ko? Waliyi ne amma na shaytani. Shine sai Ubangiji ta'ala yake cewa bawa na bai taba kusanta ta da wani abu wanda nafi so nafi kauna sama da abinda na farlanta masa. Wato sai ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, bawana ba zai nemi kusanta ta, ko kuma bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafilfili hatta uhibba. Ubangiji ta'ala ya ce sai ya kai matsayin da zan kaunace shi. Fa idza ahbabtu, idan na kaunaci bawana, Ubangiji ta'ala ya ce kuntu sama'ahu allazi yasma'u bi, sai na zamanto jinsa wanda yake ji da shi. Wa basarahu allazi yubsiru bi, Ubangiji ta'ala ya ce kuma zan zamanto ganinsa wanda yake ganin abubuwa da shi. Wa rijlahu allati wa yadahu allati yabtishu biha, wato da ko kuma mu ce waye da hullati ya bi shi biha, da hannunsa wanda yake damkar abubuwa da su. Sai ya ce wa rijla hullati yamshi biha, kuma zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. Nan kenan sakamako na farko bayan mutun ya tsare dokokin Ubangiji subhanahu wataala, duk wani abin da Allah ya farlanta masa idan ya biyo baya da nafilfili, Ubangiji ta'ala zai zamanto jinsa wanda yake jin abubuwa da shi, zai zamanto ganinsa wanda yake ganin abubuwa da shi, zai zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi, sannan kuma zai zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. To anan Ibn Rajab Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Jami'ul Ulumi wal Hikam, sharhi ne na al-Arba'in an-Nawawiyya, abinda magabatan ƙurai suka tabbatar da ma'anar wannan gaba shine suka ce idan Ubangiji ta'ala ya zamanto jinka, to ba za ka saurari wani abu sai abinda Allah ya halatta maka ka saurara. Kide-kide da wake-wake da yi da mutane da ƙarya da duk wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, idan Allah ya zamanto jinka to za ka nisance su ka ringa kyamarsu. idan Allah ya zamanto ganinka ba za ka kalli wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka kalla. Idan Allah ya zamanto hannunka ba za ka dafa wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka dafa. Idan Allah ya zamanto kafarka ba za ka taka ka je sai inda Allah yake so ke yarda a shi. Wannan shine ma'anar hadisin. Duk wanda ya fassara shi da wata fassara sabanin haka, malamai suka ce ya kuskure. Kamar yadda suke cewa wai idan Allah ya zamanto jinka abinda ake a bangon duniya na gabas, kana nan bangon duniya na yamma sai ka je sai ka bada labari kaza yake. Ko kuma anan sai ya ce ku ja ku da kun ga Ka'aban nan fa. Wai ya hango ya nuna muku ita. Ko kuma idan wai kasancewar idan Allah ya zamanto hannunsa abinda yake wata kasa sai ya meka hannu sai ya dauko. Ko kuma wai can yayi sallah azhar a Saudiya kuma ya zo nan ku yi la'asar tare da shi. Duk wanda ya fassara wannan hadisi sabanin wannan fassara da magabatan kwarai suka yi, malamai suka ce ya kuskure. Shine sai Ubangiji ta'ala yake cewa wala in sa'alani na rantsi da girma na da buwayata. Ubangiji ta'ala yace in har shi wannan bawa na ya roke ni wani abu, Ubangiji ta'ala yace la udiyanna na rantsi da girma na da buwayata, Allah yace zan dauka na bashi. Wala in ista'azani in har ya nemi tsari da kariya tawa dangane da duk wani abin da yake tsoro a nan duniya ko a makoma lahira, Ubangiji ta'ala yace la udiyanna yace na rantsi da girma na da buwayata yace zan bashi kariya. To dan haka tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala farlai sannan biyo baya da nafilfili, wannan ita ce hanya wadda ake samun soyayya da kauna ta Ubangiji subhanahu wataala. Haka nan na daga cikin hanyoyin da ake samun soyayya da kauna ta Ubangiji subhanahu wataala shine ziyarar ɗan uwa. Ka so ɗan uwanka saboda Allah, ka ziyarce shi saboda Allah. Kamar yadda hadisi ne sahihi, wani mutum ya fita ta Kanas daga ƙauyensu domin zuwa wata alƙarya ziyarar ɗan uwansa. Ubangiji ta'ala ya turo mala'ika na musamman ya tsare kan hanya. Lokacin da ya iso wannan mala'ika ya dakatar da shi yace bawan Allah ina kake nihin tafiya, yace zan tafi zuwa alƙarya kaza. Me zaka je kai? Yace zan ziyarci wani ɗan uwana ne saboda Allah. Sai yace hallaka min ni'matin tahubbuha alai, shin ko kana da wata ni'ima da kake bibiyar ta a wajensa? Kasan an so da yawa wanda yake zaune a maraya yakan iya ba ɗan uwan shi ba kauye kiwon dabbobi ko wata gona ko wasu abubuwa. Shine anan mala'ikan yake tambayar sa, kana da wani abu da kake bibiya a can a wajensa? Sai yace a, yace kawai ziyara ce saboda Allah. Sai yace to abinda nake tabbatar maka, ni mala'ika ne na Ubangiji subhanahu wataala ya turo ni ta Kanas na baka labarin cewa Ubangijinka ya kaunace ka a sanadiyar ka kaunaci dan uwanka saboda shi. An gane ku? To dan haka irin waɗannan abubuwan suna da dama hanyar da ake samun kauna ta Ubangiji subhanahu wataala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wataala muna da cikin kitabul janaiz, mun tsaya ƙarshen hadisi na 162 hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya karra musu yadda, wanda ke cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tsaye a Arafa, wannan kuma ya kasance ne a hajjinsa wato ta bankwana, sai ya ce bainama rajulun waqifun bi Arafa, yayin da wani mutum na tsaye a Arafa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan mutum sai ya fado daga kan taguwarsa, fa waqasatu wato wuyansa sai ya kare. An gane ku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da jama'a ta sahabbai ku wanke shi da ruwa wato da magariya, ku sanya ganyen magariya ku buga kenan kun fata tashi. Sai yace wa kafinuhu fi thawbayhi, manzo Allah yace ku yi masa likabani a cikin tufafinsa biyu, ma'ana shine gyabtansa da mayafinsa. Wala tuhanniduhu, manzo Allah yace kar ku shafa masa turare. Wala tukhammiru ra'sa, kuma kada ku rufe masa kai. Sai yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mudabbiya, domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik a wata riwaya sai manzon Allah yace wala tukhammihu wajhahu wala ra'sa, kada ku rufe masa fuska, kada ku rufe masa kai. Don haka bayani ya gabata akan hadisin yanda ake tattala mutumin da Allah ya masa rasuwa halin yana dauke da harami haji ko umra, ya sha bamban da wanda baya dauke da harami. Wanda baya dauke da harami idan Allah ya masa rasuwa za a yi masa likafani, iya kuma abin da ya dace a yi masa likafani uku, kamar yanda haka aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Kuma za a shafa masa turare, sannan kuma za a rufe masa fuska da kai. Amma duk wanda Allah ya masa rasuwa yana dauke da harami haji ko umra, za a wanke shi da ruwa da ganyen magarya irin yanda ake wanke kowane mamaci. Inda aka sha bamban shi ba za a shafa masa turare ba, domin wannan harami da yake ciki bai yanke ba har zuwa alkiyama. Sannan kuma ba za a rufe masa kai ba, ba za a rufe masa fuska ba. Wannan shi ne bambancin. Don haka malam ya shigo da wannan hadisi. To ƙarin bayaninmu a kan wannan mas'ala ta yanda ake wanke mamaci, akwai wani abu wanda aka sunnanta mana duk mutumin da ya wanke mamaci, to sunna ce mustahabba shi ma yi wanka, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Manzon Allah yace duk wanda ya wanke mamaci, manzon Allah yace shi ma yi wanka, wanda ya dau gawa manzon Allah yace shi kuma yayi arwalla. Anan hadisin umarni ne ma kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cai man ghassala mayyitan falyaghtasil, duk wanda ya wanke mamaci manzon Allah yace shi ma yayi wanka, wanda ya dau gawa manzon Allah yace shi ko yayi arwalla. To dan haka akwai hadisin da yazo wanda shine ya sarrafa wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wajibci zuwa mustahabbanci. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghaslun ghuslun idza ghassaltum, laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghassaltum. Manzon Allah yace babu akan ku, wato dan kun wanke mamacin ku wani wanka, manzon Allah yace babu wani wanka akan ku na tilas cewa sai kun yi. Sai yace fa inna mayyitakum laysa bi najis, domin mamacin ku wato ba najasa bane. Sai manzon Allah yace fa hasbukum an taksilu aydiyakum, wanke hannunku kadai manzon Allah yace ya ishe ku. Wannan hadisi al-Hakim an-Naisaburi shi ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Mustadrak, haka al-Imam al-Baihaqi a cikin littafinsa as-Sunan ta hanyar Abdullahi dan Abbas. Don haka wannan malamai suka ce ita ce karina ta farko wanda ta juyar da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wajibci zuwa mustahabbanci, tunda anan ce ai babu wani wanka akan ku dan kun wanke mamacin ku, domin mamacin ku ku jama'a ta mu'minai ba najasa bane ba. Haka kuma hadisi wanda wato al-Imam Ad-Darqutni ya fitar da shi a cikin littafinsa as-Sunan, Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa kunna naghsilul mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil, mun kasance muna wanki mamaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin mu akwai wanda yake zuwa yaje wanka, akwai kuma wanda baya wanka. To dan haka wacce riwaya sai manzon Allah yace wanki hannunku kadai ya ishe ku. Nan Ibn Umar yace daga cikin mu akwai wanda yake wanka, akwai wanda kuma baya wanka, dan mun wanke mamaci. Don haka malamai suka ce an so ne mutun yayi amma ba dole bane ba. An gane ku? Duk wanda ya wanke mamaci to iya abinda ake bukata yaje wanka. Idan ka dau gawa aka kai ta makabarta to kai arwalla, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada. Zamu tashi kenan hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والستون بعد المئة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذن علينا. wato Ummu Adiya al-Ansariya, Allah ya karama ta yadda, wadda ta shahara da wannan kinaya, sunanta na hakika shine Nusayba bintu Ka'ab al-Ansariya. Ita ce ke fadar cewa nuhina anittiba'il janaiz, an hane mu wato game da rakiyar gawa. Walam yuzam alaina, tace amma fa ba a nace ba a kanmu game da hanin. An gane ku? Nuhina anittiba'il janaiz, tace an hane mu game da rakiyar gawa. Walam yuzam alaina, amma ba a nace ba a kanmu game da wannan hani da aka mana. Bayani ya gabata, duk lokacin da sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nuhina an kaza, an hane mu game da aikata abu kaza, ko yace umirna bi kaza, an umarce mu mu aikata abu kaza, ko yace minas sunnati kaza wa kaza, yin abu kaza da kaza yana daga sunna, to wannan hadisi malamai suka ce hukuncin sa hukuncin hadisi ne al-marfu. Nan da tace nuhina anittiba'il janaiz, kamar tace nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anittiba'il janaiz, shine al-hafizul iraqi, Allah ya ji kansa yake fada a cikin alfiyar sa, qaulus sahabi minas sunnati aw nahwu umirna hukumu birraf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi'asri ala sahihi wa huwa qaulul akthar. Duk lokacin da sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ce an umarci mu da kaza, ko yace an hane mu game da aikata kaza, ko yace abu kaza yana daga sunna, ko da ya faɗi wannan magana bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zamunna, to wannan hukuncin sa hukuncin hadisi al-marfu, tamkar manzon Allah ya ce ne kaza. To dan haka anan da tace nuhina anittiba'il janaiz, kar tunanin kai je nesa game da wanda ya hane su, dan ba kowa bai hane su illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma sako ne ya isar ma al'umma a madadin ubangijin shi subhanahu wata'ala. Sai tace walam yuzam alaina, amma a hanin ita sai ta fahimci cewa wannan hani ba hani bane ba na haramci, hani ne wanda yake na karhanci, wanda yake na tsarkakewa. Dan haka tace walam yuzam alaina, wato ba a nace ba a kanmu. A dungula kenan nan Ummu Adiya, Allah ya kara mata yadda, tana ba mu labarin abinda wato taji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane su, domin kasancewar fitar mata zuwa rakiyar gawa wato zai haifar da wasu fitintunu, domin kasancewar mata suna da raunin hankali, kuma kasancewar suna da karancin haƙuri da jimiri kamar yadda maza suke da. Sannan domin mata duk lokacin da za su gaggawa an ɗauke ta, ana gaggawar za a kai ta, to wannan zai kai su zuwa kashin haƙuri, ya zamanto suna kuke-kuke da duk wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, waɗanda suke nuna rashin yadda da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma zai iya kasancewa akwai wani abu wanda shari'a ta kyamata, kamar misali zai iya kasancewa akwai wasu abubuwa wanda yake na fitintunu, idan ya kasance mata sun fita rakiyar gawa, wanda zai iya rubuza wannan abin da aka shar'anta mana shine na tunanin makoma lahira idan an fita da su. To dan haka amma ita Ummu Adiya anan sai ta fahimci hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ba hani bane ba wanda yake na haramci. An gane ba kwata kwata ba cewa an hane su su raka gawa. Dan haka tace walam yuzam alaina, amma fa ba a nace ba akan mu cewa dole sai mun zauna ba za mu fita ba. To dan haka dai wannan hani ne dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dangane da mata baya halatta su raka gawa. An gane ko haramun ne, saboda irin abubuwan da suke biyo baya. Amma ita anan ta fahimci cewa hanin ba hani bane ba wanda yake na haramci. Don haka malamai suka ce duk wannan abinda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimta dangane da abin da ya rawaito, to fahimtar shi ta ita kuwa. Me yasa? Saboda su ne suka fi mu sani dangane da abinda Allah yake nufi game da abin da ya saukar ma manzon sa na Al-Qur'ani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma na sunna, saboda al'amarin ya sauka a gabansu kuma sun ga abin a aikace, an gane ko sun yi mu fahimta mazanjiya, an gane ko bayan da za a yi mu hada fahimtar mu da tasu. Dan haka ita a nan ta fahimci cewa hanin ba hani bane ba wanda yake na haramci. Don haka mace in ta fita rakiyar gawa a yau, in ta fita da tufafi wanda yake na shari'a, sannan kuma babu irin waɗannan abubuwa wanda yake na kuke-kuke da sauransu, wannan ba laifi bane ba, kamar yanda anan ita wannan tace walam yuzam alaina. Amma abin da yafi dacewa mata su zauna kada su yi rakiyar gawa. Sannan matsala ta biyu, an gane ku kenan, anan kasancewar hanin ba na haramci bane ba, sai in wani abu na haramci ya kuso kenan zai iya zamantowa haramu, in an tabbata akwai abubuwan da za su biyo baya na kuke-kuke, saboda kasancewar matanmu a yau suna da ƙarancin ilimi na addini, suna da ƙarancin ilimi na addini. Abinda zai nuna mana suna da ƙarancin ilimi na addini, har yau ba a daina kukan mutuwa ba, ana shekara nawa ana wa'azi ana faɗa ma mata cewa barkyau, kenan har yau da saura, kenan irin waɗannan abubuwa da za su biyo baya in har an tabbata akwai wannan bannato, anan sai a hana su, kenan hanin sai ya zamanto hani ne na haramci. Amma in sun fahimci hukunci na addini da sauransu, to ba laifi mace tana iya raka gawa. Amma abin da yafi dacewa ta zauna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane su. Sannan kuma wannan kenan yana nuna mana cewa mata ba su zamanto ba kamar mazaje ba ɗaya bane ba, saboda jimirin da Allah ya kimsa a cikin zuciyar dan adam, wannan namiji a cikin zuciyar mace babu shi. Abinda namiji zai iya jimrewa bayan da za a yi mata su jimre a kan shi. To dan haka anan kasancewar maza su ne Allah ya shar'anta ma rakiyar gawa ba mata ba, anan sun sha bamban kenan tsakanin maza da mata, mata su ba a shar'anta musu rakiyar gawa balma hannun su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matsala ta gaba dangane da ziyarar makabarta ga mace, shin kamar yanda aka hana mata rakiyar gawa haka ita ma ziyara? Akwai bambanci ziyarar makabarta ga mata, wannan ya halatta, iya abin da yake haramun a kansu shine yawaitawa. Abin da yake tabbatar da ya halatta mace ta ziyarci makabarta shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin Sahihul Bukhari. Anas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata mata tana rusa kuka a gindin wani kabari, manzon Allah sai ya ce da ita, ittaqillaha wasbir, ki ji tsoron Allah ki dau hakuri. Sai ta ce da shi, ilaika anni, ka fita daga sha'anina, ka rabu da ni, fa innaka lam tusab bi musibati, tace musibar da aka dora mun ba a dora maka ba. Amma fa lokacin da take fadar irin wannan mummunar kalima, bata san ba wane ne take fada ma, ilaika anni, cewa ka rabu da ni ka kiyaye ni. Bayan wucewar sa sai aka bata labarin, kin san wa kike fada ma irin wannan bakar magana? Tace a, aka ce mata, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, take yanke ba tare da jinkiri ba, sai ta tafi kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi ganawa da shi. Tace ya rasulullahi, ai ban san kai ne ba lokacin da nake fadar wannan magana, take ba da iya hanzarinta. Manzon Allah sai ya ce da ita, inna masabru inda sadmatil ula, hakuri wanda ake samun sakamakon lada a kansa a gobe kiyama, manzon Allah ya ce kadai shine hakurin da ya kasance a wurin karo na farko na musiba. Lokacin da musiba ta same ka da gumugumunta, ka dora ma zuciyarka dutse ka danne ta, babu wani raki, babu wani kashin hakuri tare da kai, to wannan hakuri shine ake samun sakamakon lada a kansa a gobe kiyama. Kaga anan me zamu fahimta anan kyawawan dabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wancan magana da ta masa, ilaika anni, ka kiyaye ni, tuntuni manzon Allah ya manta da ita, shi duk abin da za a masa na cutarwa in dai ya shaje shi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya tankawa balantana ya sakauta, hakuri yake dauka ya kauda kai. A inda hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tashi yayi fushi sai in an keta alhurma ta ubangiji subhanahu wataala, to anan manzon Allah baya kyalewa. Amma duk abin da aka yi in dai ya shafi kansa, to manzon Allah yana kauda kai yayi. Don haka wannan bakar magana da ta gaya masa manzon Allah sai ya kauda kai, bai ma tanka mata ba, sai ya ce da ita inna masabru, ki san da cewa kadai hakurin da ake samun sakayya na lada a kansa a gobe kiyama, inda sadmatul ula, hakurin da ya kasance a wurin karo na farko na musiba. To wannan malamai suka ce dalili ne a bayyane wanda yake nuna halaccin ziyarar makabarta ga mata, inda a ce ziyarar makabarta ga mace abun asha ne. Suka ce lana haha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama naha anin nawh, wa kama an gane ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da ya halita kamar yanda ya hana mata, kamar yanda ya hani game da kukan makoki. Inda a ce haramun ne mace ta ziyarci makabarta, to kai tsaye da manzon Allah ya halita kamar yanda ya hani game da kukan mutuwa. To wani yakan iya ce maka ai manzon Allah abin da yasa bai hanita ba yana nihin cewa kada ya hana mata, ya hada mata wato hani biyu a lokaci guda, kenan kamar bi a sannu ne ta bangaren karantarwa, shi yasa a wannan lokaci bai hanita ba. Malamai suka ce amsar da zaka ba wanda ya baka wannan hujja sai ka ce masa ai ka'ida ce sananna, la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, jinkirin bayani game da lokacin da ake bukata baya halatta. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin abun asha abun da shari'a ta ki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale ba tare da yayi hani ba. Inda haramun ne ziyarar makabarta ga mace, da take yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halita. An gane ku? Sannan wasu suna kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'ana Allahu za'iratil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid wa as-suruj, manzon Allah yake cewa Allah ya la'anci wato mata masu ziyarar makabarta da waɗanda suke mai da kabari wato wurin sallah, in ma su gina masallaci akan kabari, ko kuma su kawo kabari su binne a cikin masallaci, ko kuma su zo gindin kabari su yi sallah, da waɗanda suke kunna fitilu a makabarta, dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bada labarin cewa Allah ya tsine musu albarka. To wannan hadisi bai inganta ba, domin a cikin sanadinsa akwai marwayaci shine Abu Salih maula ne na Ummu Hani, wanda matsayinsa wannan dha'ifi ne a wajen malaman hadisi, don haka wannan hadisi bai inganta ba. Amma wannan gabafa ta gaba na wal muttakhidina 'alayha al-masajid, masu mai da kabari wurin sallah, wannan akwai hadisi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ɗayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, ko kuma qatalallahu al-yahuda wan-nasara, manzon Allah yace Allah ya la'anci yahudawa da ƴan mushrik, domin sun mai da kabarin annabawansu da salihan bayansu masallatai, ma'ana sun mai da kabarin wurin sallah. Hadisi ne yana cikin sahihai. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi sharrin jama'a, mafi lalacewar su, mafi kaskanci a wajen Allah a gobe kiyama, su ne waɗanda kiyama za ta tashi ta za ta tabbata a kansu, ma'ana jama'ar da suna raye kiyama za ta tabbata, su ne suka fi kowa lalacewa. Na biyunsu sai manzon Allah ya ce masu mai da kabari masallaci. An gane ko hadisi ne sahihi. Waɗanda suke zauwa gindin kabari su yi sallah, ko su gina masallaci a kan kabari, ko kuma su kawo kabari su binne a cikin masallaci, manzon Allah ya ce su suka fi kowa lalacewa, su suka fi kowa kaskanci a wajen Allah a gobe kiyama. To dan haka hadisin da ya inganta shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'ana Allahu zawwaratil qubur, Allah ya tsine ma mata masu yawan ziyarar makabarta. Zawwarat sigatul mubalagha ne, kenan za'iratul qubur bai inganta ba. Iya abin da ya inganta zawwaratil qubur, la'ana Allahu zawwaratil qubur, Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta. Don haka kenan yawan ziyara ta makabarta ga mace wannan haramu, amma jefi jefi ta ziyarci makabarta wannan ya halatta. sannan na daga cikin dalilan da suke ƙara tabbatar da halaccin mace ta ziyarci makabarta shine hadisin da yake cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa kuntu na haitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al akhirah ko kuma tuzakkirukum bil akhirah manzon Allah yace da na hane ku game da ziyarar makabarta manzon Allah sai yake cewa fazuruha yanzu ku je ku ziyarci makabarta sai yace fa innaha tuzakkirukum bil akhirah domin ziyarar makabarta manzon Allah yace za ta tunatar da ku makoma ku lahira kaga a farkon musulunci manzon Allah yayi hani game da ziyarar makabarta wannan hani kuma bai kebanta ga mata ba hani ne wanda yake ya hada maza da mata amma daga baya sai yace fazuruha manzon Allah yace ku je ku ziyarci makabarta kenan wannan halacci ne bayan hani sannan kuma sai ya nuna mana ma abin ya ma wuce matsayin halak ya zama sunna mustahabba sai ya ce fa innaha tuzakkirukum bil akhirah domin ziyarar makabarta za ta tunatar da ku makoman ku lahira to dan haka malamai suka ce kamar yanda a farkon hanin bai keɓanta da maza ba bai keɓanta da mata ba banda maza to haka halaccin da manzon Allah ya bada bai keɓanta da maza ba kamar yanda duka hadisi guda ne a cikin sa sannan sai manzon Allah ya ce kuntu na haitukum alluhumil abahi fawqa thalathin fa amsiku ma badalaku manzon Allah ya ce da na hane ku game da ajje naman layye sama da kwana uku manzon Allah sai ya ce fa amsiku ma badalaku ku ajje naman layye iyayen da kuka so kaga anan baka ce ba hani game da ajje naman layye yake banta da mata banda maza kuma da yace ku ajje naman laye iyayen da kuka so ba za ka ce ba yake banta da maza banda mata sannan sai yake cewa na hane ku da game da yin tsimi a cikin wato shine sarka manzo Allah yace fashrabu fil askiyati kulliha wala tashrabu muskira manzo Allah yace ku yi tsimi a cikin duk abin da kuke so an gane ko amma kar ku sha abu wanda yake mai sanya maye to dan haka malamai suka ce wannan hani bai keɓanta ba wato da maza da mata a farko kenan ya hada maza da mata haka kenan umarnin da manzon Allah ya yi game da ziyarar makabarta bai keɓanta ba da maza banda mata kenan ya hada maza da mata suka ce anan me yasa saboda tunanin lahira bai keɓanta ba da maza hatta da mata ana buƙatar su tuna makoman su lahira kamar yanda ake buƙatar su maza su tuna haka kuma a wata riwaya manzo Allah yace fa innaha turiqul qalba domin ziyarar makabarta na lausasa zuciya duk wanda ya samu kikasar zuciya to na daga cikin hanyoyin da ake samun zuciya ta yi laushi shine ziyarar makabarta sai yace wa tudimul aina kuma tana sanya idanu su zubar da hawaye kaga laushin zuciya da zubar da hawaye saboda tsoron Allah da tuna makoma lahira wannan abubuwa ne wanda ba bambanci tsakanin maza da mata yanda ake son mata maza yanda ake son maza su yi kokarin waɗannan abubuwa uku to haka su ma mata sannan kuma yana daga cikin karin dalilan da ke nuna halaccin mace tana iya ziyarar makabarta hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa wata rana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haɗu da ita ta dawo daga makabarta sai nace da ita ya ummul mu'minin min aina aqbalti daga ina kike yake uwar mu'minai Aisha sai tace min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakr na dawo ne daga kabarin dan uwana shine Abdurrahman dan Abu Bakr shi da je na ziyarta sai nace da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an ziyarati qubur shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba yayi hani game da ziyarar makabarta qalat na'am thumma amara bi ziyaratiha tace kwarai haka ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani amma daga baya manzon Allah sai ya umarnin a je a ziyarci makabarta kaga anan bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi wannan Abdullahi ibn Abi Mulaika ya hadu da Aisha ta dawo daga ziyarar makabarta wanda hanin da aka yi a birnin Makka ne umarnin da manzon Allah ya yi a je a ziyarci makabarta da aka koma Madina ne dan dalili ya tabbata Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga daki da ita ne a birnin Madina. Allah ne ko kenan wannan umarin rangwame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ya gabace hanin hanin a Makka aka yi amma a birnin Madina ne aka yi rangwamen cewa akan iya zuwa a ziyarci makabarta. Dan haka maganar a ce ma hukunci ne mansukh an shadi mata ba sa ziyarar makabarta wannan kwata kwata ma babu shi. Sannan kuma kasancewar anan an gane ku kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatarwa. Sannan kuma akwai ƙarin dalili hadisin da yake cikin sahihu Muslim wanda Aisha Allah ya kara mata yadda a wani dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je ya ziyarci makabarta ta Waqi'a ya yi addu'a. Aisha ta bi bayan sa da aka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa ga Aisha me ya faru. Aisha ta ce masa ba komai. Tana shesheka manzon Allah yake cewa shin kina zaton cewa Allah da manzansa za su haince ki? Yace Ubangiji ta'ala ne ya turo Jibrilu alaihi salam yana umarni na cewa in je in ziyarci makabarta ta Waqi'a in roƙa musu gafara. A wannan lokaci Aisha sai take faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zan ziyarci makabarta me zan faɗa? Manzon Allah sai ya ce quli assalamu ala ahli diyari min almu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat wa inna insha Allah bikum lalahiqun. Manzon Allah ya ce an gane ko kuma wa yarhamullahu almustaqdimina minna walmusta'akhirin kamar yadda yake cikin riwaya. Manzon Allah ya ce mata in zaki ziyarci makabarta ga abin da zaki faɗa ki ce assalamu ala ahli diyari min almu'minina walmu'minat har zuwa karshen addu'a. Kaga anan inda ziyaran makabarta baya halat bata halatta ga mace da kai tsaye manzon Allah ya ce banda ku mata. Amma manzon Allah sai ya nuna mata cewa ga yanda zaki yi in ki je. Don haka wannan dalilai suna tabbatar da cewa ba bambanci tsakanin maza da mata a wajen mustahabbancin ziyaran makabarta. Inda aka samu bambanci maza ana bukatar su yawaita amma mata haramun ne su yawaita. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace asri'u bil janaza. Manzon Allah yace ku yi gaugawa game da tattala wato mamaci. Idan aka ce al janaza wato shine mamaci. Idan aka ma jimul kin fatha kenan. Idan aka dawo da wasali sama na kan jimu ya zamantu jinaza abinda ake nihi ita ce makara. Amma makara ba a ce mata jinaza sai in akwai mamaci a kanta. In ba mamaci a kanta iya abinda ake kiranta annash. An gane ku? Amma shi mamaci mai ake kiran shi kuma jimun din sai a yi masa fataha kenan jinaza. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa asri'u bil janaza wato ku yi gaugawa game da tattara gawa. Kenan ku yi gaugawa ku wanke mamaci. In dai an tabbatar da mutum ya mutu to ai gaugawa ai masa wanka ai masa likkafani ai masa sallah a kai shi makomar shi. Sai yake cewa fa innaha in taku salihatan kenan jumla ta aliliya. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu mu yi gaugawar tattala gawa mu kai ta makomarta? Sai ce fa innaha domin ita gawar in ta kusalihatan in har ta kasance nagartatta. Nagarta shine bada haƙuƙuwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala da haƙuƙuwan bayinsa. Wannan shine nagarta duk mutumin da ke tsara haƙuƙuwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dokokinsa iya abinda Allah ya yi kura masa na haƙuƙuwa yana ƙoƙarin badawa sannan da haƙuƙuwan bayansa to nagarta ta taƙaita ana. Shine ya ce fa in ta kusalihatan idan gawar ta zamanto nagartacciya kenan mai bada haƙuƙuwan Ubangijinta da haƙuƙuwan bayansa. Manzon Allah ya ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wato alkhairi ne na musamman kuke gabatar da ita zuwa gare shi. an gane ko kenan ni'ima wadda Allah yake tanada ma bayin sa mu'mine tun daga kabari kafin awayi gari kiyama. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana mu'mini idan aka shigar da shi cikin kabarin sa, idan mala'ikun nan suka zo suka yi masa ɗan tambayoyi ya bada amsar tambayoyin, mala'ikun za su ce masa kwanta kai bacci irin bacci wanda yake na sabon ango wanda ba kowa yake tada shi sai wadda ta fi soyuwa a wajensa ita ce amarya. Sannan manzon Allah ya ce za a buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna, an gane ku, dausayi daga cikin dausayin aljanna, ya ringa shakar kanshi da ni'ima har izuwa kiyama. Kabarinsa manzon Allah ya ce kudu da arewa, dama da hauni, manzon Allah ya ce za a fadada shi iya ganinsa. Sannan kyaukyawan aikin shi da ya aikata a duniya Allah zai suranta shi ya kamanta masa mutum wanda yake mai kyaukyawar fuska mai daɗin kanshi, ya ringa ɗebe masa kewa har izuwa yinin alkiyama. To dan haka kasancewar mu'mini idan Allah ya masa rasuwa, domin a wurin mutuwa mala'ikun rahama suke zawwa su bashi albishir dangane da makomarsa. To dan haka shi kuma aje shi ku bata masa lokaci sai an kira suwana sai suwana sun zo, wannan kun bata masa lokaci gaugawa yake ku kai shi, ita da kanta gawar fada take, ku yi gaugawa ku kai ni makomata, an gane ku. Idan mutumin kwarai ne, idan aka dauki, idan Allah ya masa rasuwa fada yake, ku yi gaugawa ku kai ni makomata. To dan haka shine nan manzo Allah ya ce fa in taku salihatan fa innaha in taku salihatan, ita wannan gawa idan ta kasance nagartacciya ce, manzo Allah ya ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, wato alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi, ma'ana ni'imar da Allah ya tanada maka. Sai ya ce wa in taku siwa zalik wal iyad billah, in ku ta kasance wani haka, akasin haka kenan, idan ta zamanto gawa ce wadda take mummuna wal iyad billah, dan Allah ya ce fa sharrun tabaunahu arriqabika, wato sharri ne da mugunta za ku yi gaugawa ku aje gabar mu yayinku, an gane ku. Saboda kasancewar in gawa ce wadda take mummuna, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana iya abin da take fada ya waida ha kai can tabewarta da halakarta, haka gawar da za ta ringa fada, aina tazhabu biha, ta ringa cewa ina za ku da ni, ina za ku kai, saboda an mata gatse da azaba da mummunar makoma tun a lokacin mutuwa. Dan haka in za a kaita wal iyad billahi sai ta ringa ya waida ha kai can halakarta, tana fada aina tazhabu biha, ina za ku tafi da ita, ina za ku tafi da ni. To dan haka anan sai yace fa sharrun tabaunahu arriqabikum, in har gawar ba nagartacciya bace, manzo Allah ya ce to sharri ne da mugunta za ku yi gaugawa ku sauke wato daga wuyan. To dan haka wannan hadisi a dunkule manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa in bawa Allah ya masa rasuwa ba a buƙatar a bata lokaci a wajen tattauna shi, domin shi dan adam abubuwa ne biyu, rai da gangan jiki, an gane ku, wanda kasancewar duk wata daraja da duk wani matsayi na dan adam wato yana da alaka da wannan rai wanda gangan jikin shi yake rayuwa da shi. Idan rai ya fita daga gangan jiki, to gangan jiki ba shi da sauran wani amfani, menene fa'idar a ajje, wato shine kasancewar jussa ko kuma mu ce bunga kenan a cikin jama'a, wanda kasancewar idan kuka bar shi zuwa jimawa fa ƙara canzawa yake, yana ƙara muni, sannan kuma gangan jikin yana canzawa zuwa jimawa za ku ji wari yana fitowa daga jikinsa, wanda kasancewar in lokaci yana ja zai kai ma matsayin wannan gangan jikin kun kyamace shi, kowa ma ya ringa nesa nesa da shi. To menene fa'idar a ajiye shi? Tun kafin ya canza ake buƙatar a tattala shi, a wanke shi, a yi masa likkabani, a sa masa turare, a yi masa sallah kai tsaye a kai shi abin ne. To dan haka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu ne akan cewa mu yi gaugawa mu tattala mamatanmu mu kai su mu binne, wannan shine yi musu gata kenan. Sannan wannan yana nuna mana salihin bawa shi in Allah ya masa rasuwa barin shi ma ba tare da kai shi da mazaba, wannan bata masa lokaci ne, an gane ku, domin an riga an bashi albishir kenan, abin da ya dace ku yi kokari ku kai shi ya sadu da ni'imar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tanada masa. Kenan wannan in mamacin salihi ne, kenan wannan a kai shi da maza aje abin ne shi, wannan shine yi mishi gata. Idan kwa ya kasance gawar gawa ce wadda take mummuna wal iyazu billahi, to ku yi gawu gawar ku kai ku binne ta kanku ne kuka ma gata. Me yasa? Saboda kun sauke sharri daga mugunta, wato gabarin wuyan. Kuma wannan dalili ne wanda yake nuna mana abin da yake sunna gawa shine a dauke ta akan kafada, akan wuya, a kaita aje abin. In aka ce riqab an gane shine wuya, nan kenan wannan shine abin da yake sunna. Don haka malamai suka ce keɓantar wata mota ta musamman domin ɗaukan gawa ko wata sharat, wannan matsayin sabi'a ne bai yadda cewa, sai in ya kasance tsakanin inda za a kai gawar da makabarta, daga inda za a ɗau gawar da makabarta akwai nisa, ba yanda za a iya ɗaukan ta a wuya a kai, to ba laifi, akan iya ɗura ta akan mota a kai. Amma in dai babu wata illa, to abin da yake sunna a ɗauki gawa a wuya a kai ta a kai a aji. Kuma wannan yana nuna mana maza su suke ɗaukan gawa su kai su binne ba mata ba, kamar yadda hadisi ya gabata an hani mata game da rakiyar gawa. Sannan wannan yana nuna mana cewa waɗanda suke maɓannata, masu saɓan Allah, masu yaɗa banna a ban ƙasa, su kiyaye kansu. An gane ko? Wanda gaya ƙarshen mutumin da ya yi ta'addanci, ya yaɗa banna a ban ƙasa, in za a kai shi makabarta kuka yake yana kai can hallaka, yana yawai laha kai can taɓewarsa da hallakar shi, inda za a kai shi baya son a kai shi. Wala iyazu billahi, saboda kasancewar ya ga abin da zai biyo baya tun a lokacin mutuwarsa. Sannan kuma a nan kenan abin da muke so mu gane, gaugawa game da gawa, saɓanin yadda wasu suka fahimta cewa in an ɗauki gawa a ringa sauri idan za a kai ta, ba shi ba ake nihi. Abin da ake nihi kenan a yi gaugawa a tattala ta, tare da cewa in an ɗauki gawa za a kai ta makabarta, to ba a buƙatar ya zamanto mutane suna sando suna taki daidai kamar irin yadda 'yan mushaw suke yi. Har ma wasu za ka gani in ana tafiya da gawa sai an ɗan dakata, an yi da baya sannan a yi gaba, taki daidai za ka ga ana yi. To wannan ya ci karo da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in aka ɗauki gawa za a kai ta makabarta, za a yi sauri, amma ba sauri ba wanda yake na fitar hankali, wanda za a gajiyar da jama'a a wahaltar da su. Iya abin da ake nufi da saurin, wato shi ne kenan a yi gaugawa game da tattala ta domin a kai ta makomarta. Sannan kuma na nuna mana abin da ya ci karo da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yau, su da yawa za ka samu mutum Allah ya masa rasuwa an ajiye gawa ba tare da an binne ba, wai sai a sa rana kaza za a yi masa jana'iza, sai wasu danginsa da wasu abokansa na nisa cewa sun iso, ana aikata takaddu na gayyata na jana'iza da hanyar jaridu da gidajen ma'ana rediyo, ana sanarwa a rana kaza lokaci kaza za a ma wani za a yi jana'izar wani. Wannan duka ya ci karo da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala na faɗa alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, wannan wani nau'i ne wanda yake na alfahari, wanda ke shagaltar da mutane dangane da yin tanadi domin makoma lahira. Allah ya masa rasuwa, kun zo kun ajiye shi, kuna famar cewa sai wane ya zo, sai wane ya zo, ɗan uwa waɗanda suke na nesa da wasu abokai. Wannan bai dace ba. Kar mu manta Abubakar Allah ya ƙara masa yarda, da Allah ya masa rasuwa, da dare ma aka je aka binne shi, da dare aka je aka binne shi. Don haka ba maganar cewa in dai an tabbata mutum Allah ya masa rasuwa, duk wani wanda yake na nesa ba maganar a yi jiran shi. Iya gwargwadon jama'a wanda suka haɗu, to haka ya kamata a tattala shi a kai shi a binne shi. Bai dace ba a bar wannan gawa a cikin jama'a. Sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ya saba ma sunna, a yau mutum Allah zai masa rasuwa, maimakon a binne shi a can inda Allah ya masa rasuwa, sai a ce sai an ɗauko hayar mota ko jirgi an kawo shi garin ma'aifar shi, an kawo shi an binne shi, ko kuma a ce wani gari za a kai shi can aje a binne. Wannan shi ma ya ci karo da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda mutum Allah ya masa rasuwa nan ake buƙatar a yi gaugawa a tattala shi a kai shi a binne shi. An gane ko? Addu'a duk inda kuke, in kun masa addu'a iske shi zaje. Don haka kenan ɗauko gawa daga wani gari a kawo ta abin ne ta wannan tuzartar da dukiya ne kuma saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da binne shi da zaku yi a nan ma'aifar shi da yanda zaku binne shi a kasar da bai taba ma zuwa in ba a wannan lokaci ba aikin shi da ya tanada ma kansa a rayuwarsa shine zai gani a cikin wannan rayuwa ko a ina ne aka binne shi an gane ko ko a Madina kuka kai kuka binne shi iya abin da ya tanada ma kansa shine zai iske a cikin wannan rayuwa don haka fa'idar a ce sai an dauko shi an kawo shi mahaifar shi wannan duka bai dace ba ya ci karo da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai bawa idan Allah ya masa rasuwa ayi gaugawa wato a kai shi makomarsa sannan dadin fa'ida akan wannan hadisi nan ya ce ku yi gaugawa game da gawa kenan a wanke ta ayi mata da kabani ayi masa sallah a kai shi abin ne shi mun ce in za a kai shi ba a san do taki daidai za a yi tafiya daidai wa daidai tsaka-tsakiya babu sauri wanda za a gajiyar da jama'a kuma babu jinkiri irin yanda kafirai suke yi to sannan a nan wajen raka gawa kasancewar akwai karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kan abun hawa dole zai dakata gawa ta wuce gaba shi ya biyo baya amma wanda yake dan kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haisu sha'a yamshi haisu sha'a duk inda yaso in ma ya shiga gaban gawa ko ya dawo bayan ta ko kuma damar ta ko hagunkin ta wannan duka ya halatta dan kafa ko ina yana iya tafiya amma in dai akan abun hawa kake to dole za ka yi jira gawa ta yi gaba sannan kai ka biyo bayan haka ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi ne yana cikin as-sunan an gane ko cikin kutubus sunan nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk